أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama a inta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam na maulana shaikh ibrahim inyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda a yau shine halka mota 8 kuma zamu tashi a cikin al-faslul awwal wanda mun kare ki a wannan dogon muqaddima da shehu ya kawo a cikin wannan littafi to yanzu kuma zamu shiga cikin fasali na farko shine al-faslul awwal fi nubzatin min fadilatil ulama'i wa talabatil ilmi ma'ana shine fasalin da zai mana magana akan takaitaccen bayani akan falala ta malamai fifikun malamai kenan da kuma watan fifiko da daraja na su masu neman ilimi din wanda a wannan fasali shehu zai kawo muna ayoyin alkur'ani da hadisai waɗanda suke masu yawa waɗanda suke tabbatar da falala da kuma daraja da fifiko na malamai da su dalibai masu neman ilimi bisa ga sauran jama'a gaba daya wanda kuma kamar yadda aka riga da aka sani kamar yadda na faɗa tun a halƙoƙin mu na baya muna takaita dogon sharhi akan karatun saboda insha Allahu muna da kyakkyawan zato ga dukkan al'ummar da suke biyar waɗannan karatuka namu tun inda muka faro su tun daga littafin mu na kawaidi ya kawo a nan to duk wanda yake biye da su wato duk wasu rare ko ba a ƙara mai sharhi ba matukar dai aka fassara aka yi bayanin ma'anar wurin to mutun zai fahimci inda aka yi to shi yasa sai muka dan rage watan yawan dogon bayani din muna fatan Allah ya muna jagora shi yake cewa al-faslul awwal fasali na farko fi nuqzatin a cikin wani takaitaccen bayani min fadilatil ulama'i daga fifiko na malamai wa talabatil ilmi da kuma fifiko na masu neman ilimi sai shi yace faqulu ina cewa e ilam ka sani zadanallahu wa iyyaka Allah ya kara mani da kuma kai ya kara mani basatan yalwa fil ilmi a cikin ilimi wal jismi da jiki wa salamatan da kuma lafiya fil idraki a cikin riska wal fahmi da fahimta wato sai shi ya fara buɗa da addu'a yamma kanshi wacce wa iyyaka da kai da hakan ga ya shigar da kowa da mai karantawa da mai saurare gaba ɗaya kowa ya shiga shaudi ya hada da su cikin wannan addu'a cewa Allah ya kara mashi da muwa masu karantawa da masu saurare gaba ɗaya ya kara mana fasatun fil ilmi yalwa a cikin ilimi ma'ana Allah ya yalwata ilimin mu ya zama yayi yawa kuma ya zama mai albarka mai amfani sannan ya ci wal jismi kuma Allah ya kara mana yalwa a lafiya watan a jiki shine ya bamu lafiya wanda zamu yi himma domin neman ilimi din da kuma sauran ayyuka na ibada sannan kuma Allah ya bamu wasalamatan watan kubuta shine lafiya fil idraki a cikin riska wato shine riskar shi ilimi din wal fahmi da kuma fahimta ilimin to ya zama mu samu cikakken lafiya wai ma'ana shine mu fahimci abun kuma fahimta mai kyau lafiyayya ba fahimta wacce take karkatatta ba wanda zata zama tabata ba ko to shine shi wake magana cewa Allah ya bamu lafiya shine ya bamu kubuta a cikin riskar ilimi din da kuma fahimta shi ilimi din sannan shi wace innama warada lalle kade dai hakika bayani yazo fil kitabil azizi a cikin littafin nan mabuwayi shine alqur'ani allazi wannan da la yatihi albatilu banna ba ta zo mashi alqur'ani min bayni yadihi a gaban shi wala min khalfihi ko a bayan shi wai ma'ana shine a lokacin da ake saukar da alqur'ani a wannan lokacin wata banna ba za ta iya shiga ba waɗansu shedanu ko na mutane ko na aljanu ba za su iya shiga cikin alqur'anin su bata shi ba haka nan bayan alqur'anin shi ma ya gama sauka waɗanda za su kawo wani abun da ba daidai ba a cikin alqur'ani to Allah zai tsare alqur'anin shi ba za su iya shiga su bata alqur'ani ba shine ma'anar alati albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi sannan shi wace wal a wata hakika bayani yazo a cikin wannan littafi din wanda banna ba ta zuwa gare shi wannan bayani yazo min madahil ilmi na yaban ilmi wal ulama'i da kuma su yaban malamai din yace kuma man ta'ammalahu ya kafi man ta'allamahu man ta'ammalahu ya ishi duk wanda ya lura da waɗannan ayoyi din ya lura da babban abin da suke karantawa wato ya ishe zama watan abun ya ishe mutun ya zama abun lura gare shi ya fahimce shi kuma to shine shewa ya cigaba da cewa wa kadhalika al ahadithu haka nan hadisai annabawiyatu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ma sun zo wal atharu da kuma abubuwan da aka ruwaito daga ainihin sauran shugabanni tun daga sahabbai tabi'ai da sauran su sannan wa aqwalul ajillati da kuma maganganun manyan malamai duka sun zo a cikin bayani akan fifiko da daraja na shi ilimi din so sai wa zai fara mana yanzu da watan ayoyin alqur'ani din yake cewa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ala hali shi Allah dinna wa huwa asdaqul qa'ilina shine mafi gaskiya dukkan wani mai zance to man ubangiji madaukin sarki shine gaskiya magana shi da ya fade ta shikenan haka take yake cewa wa allama adam al asma'a Allah ya ce wa allama adam al asma'a Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa kullaha dukkaninta al ayata ce ka karanci ayatu zuwa kashi wato ma'ana Allah madaukin sarki ya sanar da annabi adam ilimi na al'amura gaba daya wanda dama ya fada mala'iku cewa zai halici khalifa ne a bayan kasa wanda mala'iku suna ganin cewa kamar yan kasa shi ai zai yi banna a bayan kasa ya zubar da jini da sauransu to shine sai Allah madaukin sarki watan don ya gwada musu fifiko da kuma wata hikima da ya aji cikin annabi Adam shine ta ilimi sai ya sanar da shi sunayen abubuwa daban-daban wanda ake malamai suna cewa abubuwa ne waɗanda dukkanin al'umma za su yi amfani da su sune aka sanar da shi annabi Adam din tun daga kutukunyar da fura abinci cokalin cin abinci ne menene kayayyakin da duk ayyuka na dan Adam gaba ɗaya shine ake cewa inji malamai sune duka Allah ya sanar da annabi Adam karshe yace mala'iku to ku zo ku ga man waɗannan abubuwan nan su mala'iku Allah bai sanar da su su ba to karshe busu iya bayarwa ba to sai Allah ya ci ma annabi Adam ya ba su labarin waɗannan abubuwan to shine karshe bayan yayi an gama sai Allah ya ci to duk su mai su jira baki su duka su gaishe shi baki da shi annabi Adam saboda me saboda daraja ta ilimi ya karantar da su abinda ba su sani ba kaga kenan Allah ya bayyanar da fifiko da kuma daraja ta annabi Adam a cikin mala'iku da ilimi to shine ma'anar cewa wa allama al-adama al-asma'a Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa kullaha dukkanin ta gabaki daya al-aya shi wace kanci aya zuwa karshe sannan wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce duk da yake can gaba shi ba zai ƙara bayani yawa yake cewa shahidallahu ubangiji madaukin sarki ya shaida ya tabbatar da cewa annahu yanda lamari yake la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku su ma sun shaidar da haka nan din suna shaidu kan haka sannan wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi su ma sun shaida cewa ba an bauta da gaskiya sai Allah to nan shi ma duk dai zai ƙara mana bayani can gaba kaga Allah madaukin sarki watan ya faɗi cewa shi ya shaida ba wanda ya cancanta bauta masa shi kadai ko mala'iku su ma suna shaida sai an kai adafin malamai an ka cewa ulul ilmi da ma'abuta ilmi malamai kenan su ma suna shaidu kaga sai Allah ya sa su a cikin masu shaidu na ba wanda ya dace ya cancanta bauta ma wannan daraja ce a ce kai shaidu ne kai ga Allah subhanahu wataala na shi ya cancanta bauta mashi sannan wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa man yutal hikimata duk wanda an ka ba hikima wato shine ilimi faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai yawa kaga nan Allah ya ambaci ilimi da hikima kuma ya ambace shi da cewa duk wanda an ka bashi wannan ilimin to hakika alkhairi ne an ka bashi mai dindin yawan gaske ba dan karami ba don wannan yana gwada mana girma na ilimi kenan tunda har Allah jinjina shi yace lalle an ka ba mutun shi ya lalle an bashi alkhairi mai yawa sannan ya ce wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka kasance ka sani ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine wa 'allamaka Allah ya sanar da kai ma lam takun ta'lam abinda baka kasance ka sani ba wa kana fadlullahi alayka haqiqa fadala da baiwa ta Allah gare ka ta kasance aziman mai girma ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ka Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi ya sanar da shi ya ilimi tun daga na farko mutanen farko da na ƙarshe gaba ɗaya duka Allah madaukin sarki ya tattara ma wannan manzo ya tattara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ilimi ba duka ya bashi shi ma yasa kuma dukkan abin da ya sani baya mance koda ɗaya kamar yanda ya faɗa ku sanu qul'uka falatansa za mu karantar da kai kuma ba za ka manci ba to manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan sannan sai kuma yace wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa narfa'u darajatin man nasha'u
narfa'u man nasha'u, muna daga wanda mun ka so darajatin ga darajoji, sai mu daga daraja ta ya zan babba. Sannan yace wa fawqa kulli zi alimin, saman dukkan wani ma'abucin ilimi, alimun to akwai masani saman shi, wai ma'ana komi iliminka, komi yawan iliminka, to kana da nasaba da kai. Shi yasa hauka ne da rashin hankali da tabo kwakwalwa da motsuwa mutum yace shi duk duniya ba kamata. Subhanallah, a cikin ilimi duk duniya ba mai iya taro ne akan abu kaza, wannan shirme ne, wannan akwai tabo hankali cikin motsuwa. Saboda ka kaida ta ilimi abinda wannan magana ta saba ma alqur'ani, wa fawqa kulli zi ilimin alim, saman dukkan wani mai ilimi akwai wanda fi shi ilimi. Saboda haka da kaji mutum yana cewa shi duk duniya ba kamata ne, yafi kowa ilimi, yafi kowa in ya faɗi magana ba wanda sai ya ce ba haka take ba a ilmance, to wannan akwai motsi kwakwalwa ciki. Muna fatan Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani, ba na girman kai ba, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shine muna daga jajjawa wanda mun ka so, kuma saman kowane mai ilimi akwai ilimi, kaga nan ma'ana nan Allah ce narfa'u darajatan man nasha'u, dauka ka daraja wanda muka so din, kaga Allah ya ba mutum ilimin ya dauka ka daraja ta, kuma kaga ilimin nan sai in Allah ya so, ya so kai da ka same shi ne, sannan zai sanar da kai shi ne. Sannan wa qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya ce wa allamnahu min ladunna ilma, wa allamnahu ilman, mun sanar da shi ilimi, min ladunna daga gare mu, wato shine akan maganar annabi Musa da shi da Khadir, wanda Allah madaukin sarki ya umarci annabi Musa da shi da yaron shi ana cewa Yusha'u su je su nemi malami wanda zai karantar da su, ko kamar da ake cewa annabi Musa ne banu Isra'ila suka tambaye shi wai akwai wanda ya fi shi ilimi a yanzu, annabi Musa ce babu. To wannan sanadin hakan sai Allah ya gwada mai, domin Allah ya gwada muna ba a cewa duk duniya ne ba kamata. Yawwa, shi yasa kaji nace tabuwa ce da hauka ka samu tun ya fi wannan din, ga annabin Allah mursali kuma mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala, amma sanadin hakan sai Allah ya ce mashi ai akwai wanda ya fi shi, yaje shi ma ya karatu, don haka yaje ya neme shi. To karshe suka je wajen nema dai suka yi duk abin da ya faru, kisa ce mai tsayi. Karshe Allah yake cewa fa wajada abdan min ibadina, suka samu wani bawa daga cikin bayin mu, shine cewa da sayyidina Khadir kenan. To shine Allah yake cewa wa allamnahu, mun sanar da shi Khadir din mil ilman, wani irin ilimi min ladunna daga gare mu. Saboda haka annabi Musa ya zo suka yi karatu wajen shi wannan sayyidina Khadir din. To kaga wannan kenan. To wannan shi ma Allah yana faɗa, wato daraja ce ta ilimi ga shi Khadir din, ga shi annabin Allah mursali ya zo neman karatu ma gare shi. Sannan wa qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya ce wa qul, kace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, rabbi ya ubangiji zidni ilma, ka kara mani ilimi. Wato duk abu cikin alkoki, duk wasu al'amura na duniya gaba daya, Allah madaukin sarki bai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nemi kari ba sai ilimi, bai ce Allah kara man kyau ba, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa kyau, amma Allah madaukin sarki ba cewa ya manzo Allah ya roki Allah ya kara mashi kyau ba. Duk wani abu na duniya ba kudi yace ka karo mana, a alqur'ani dai ilimi yace ka kara mana. Wannan yana son ya nuna mana watan cika, watan girma da daraja ta shi ilimi din nan ya, tun daga duk ilimin nan da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mashi komai da komai. Amma kuma duk da haka sai gashi Allah ya umarci shi da cewa yace Allah ya kara mashi ilimi, saboda mu san ilimi abu ne wanda yake bai da iyaka yawan shi, sannan kuma abu ne wanda yake matuƙar muhimmanci kowa ya neme shi, kuma a sani cewa daga wajen Allah din ake neman shi. Sannan ce wa qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, kadai dai al-ulama'u malamai, yakhsha Allah, su ne suke tsoron Allah, min ibadihi, daga cikin bayan shi. Wato nan kamar Allah yana son ya tabbatar duk cikin bayi ne gaba wanda yafi kowa tsoron Allah su ne malamai masu ilimi. Kaga shi wannan kowa yana son ya samu shiga cikin wannan tsari, a ce kai ka fi kowa tsoron Allah, kuma tare da shaiduna Allah madaukin sarki, to kowa yana buƙatar haka din. Sannan ya ce wa qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya ce shin wai hal yastawi allazina ya'lamuna, shin waɗanda sun ka sani suna yin daidai, wallazina la ya'lamun, da waɗanda ba su sani ba, kaga ba su zama daidai. Kaga a shi shi ma da wannan zaka ganin duk wanda yake jahayya da wani wanda asama da shi a wajen ilimi saboda girman kai, to wannan ya saba ma alqur'ani, ya saba ma Allah madaukin sarki, domin wanda ya sani ba su daidai da wanda ya sani ba. To yanzu zaka samu da yawa wani lokaci girman kai yana iba waɗansu mutane, la Allah sai mutum ya ce ai ɗana ne, dan nawa shi zai gwada min wani abu da ban sani ba, kuma alhali shi dan yayi ilimin da shi baban bai yi ba, misali ya san abin da bai sani ba, wannan girman kai ne baban ya ce haka. Dada balle ma don kana yaya ne, wane ne kai, shi kuma sai Allah ya bashi ilimin da kai ko rabi ne kila baka da shi ya, amma kuma girman kai yana iba ka kai baka yadda da yafi kan ba, baka yadda da ya san abin da baka sani din ba, wannan cikakken jahilci ne da kuma saba ma Allah madaukakin sarki ko kuma a ai ni tare mun ka tashi da shi ya saboda haka ai shekarun mu daya tare muka tashi wuri ɗaya muka wasa wuri ɗaya muka kaza saboda haka ni bazan girmama shi ba bazan yadda da yafi ne ba wannan dukan su saba ma Allah ne kuma girman kai ne shi ko girman kai ba wuce yana cewa girman kai rawani ne na tsaya saboda haka duk wanda zai yi wannan ya saba ma Allah domin Allah madaukakin sarki ya ce da wanda ya sani da wanda bai sani ba su zama daidai saboda haka ba dai kuke da kai da shi ba ko ka yadda da yafi kan ko ma baka yadda ba to a wajen Allah dai ba dai kuke ba shi yasa kaji ake cewa ko can jahilai kala kala ne akwai jahilin da shi ya sani bai sani ba kuma ya san bai sani ba kuma ya yadda da bai sani ba shikenan wannan kaga zan lahiya talau ba yarda wata matsala iyaka da yayi kokari ya rika tambayoyi kan abin da bai sani din ba akwai jahilin da shi bai sani ba kuma shi bai yadda da bai sani din ba to wannan yafi kowa matsala bai sani ba bai san bai sani ba kuma bai zama da bai sani din ba to wannan ce bi kowa matsala saboda ba zai taba karbar gaskiya ba duk yanda take sai ga ana ta sakaddama gare shi ga abin da shi ne daidai shi ne gaskiya amma ya tsayi ne cikin banda shi lalle akan bannan nan dole haka za a yi saboda me saboda girman kai yana ganin la Allah babba ne shi uba ne yake ga ayan shi ko kuma yaya ne yake gidan su ko kuma a aboki ne ko diyar gasunan dai haka to wannan dukan su girman kai ne waɗanda suke ba sa da wani amfani ga addini duk wanda yake wannan rayuwar tashi ta yi muni ba ta da kyau to Allah ya kare mu sannan to shine hadith tabi allazina ya'lamuna shin wadanda suka sani suna ne daidai wanda fina la ya'lamuna wanda ba su sani ba ai ma'ana shine amsa ba su in daidai din sannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah yana daga wadanda sun kai imani daga cikin ku wallazina utul ilma da kuma wadanda aka ba ilimi su ne malamai kenan yana daga su darajatin da darajoji masu yawan gaske saboda kamar tsayin su da girman su yana da girma sama yake a wajen Allah subhanahu wataala fiye da kowa sannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ar-rahman Allah wanda yake mai rahama dinnan allamal qur'an shine ya sanar da alqur'ani sannan khalaqal insana shi ya halicci mutun allamahul bayana ya sanar da shi ilimi shine bayani din saboda duk abin da zaka sani wannan abin sunan shi ilimi zaka san alqur'ani sunan shi ilimi zaka san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan su ilimi zaka san ilimin fiqh sunan shi ilimi zaka san ilimin larabci na nahwu da sarfu da sauransu sunan shi ilimi duk dai abin da zaka koya sunan shi ilimi sannan mu'amala ma da kai da al'umma mai kyau ka san abin da ya dace da wanda bai duk sunan shi ilimi dai wani abu ne ka kware gare shi na likitanci na menene duk dai sunan wadannan abubuwa duk abubuwa ne wanda suke na ilimi to duka Allah shine wanda yake ya sanar da watan mutane suwa to shi yasa ya ce Allah alqur'ani shi ya sanar da alqur'ani domin shi ya sabkar da alqur'anin nan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallama ya isar da shi ga dukkan al'ummar musulmin duniya baki daya suka san shi din to Allah shi ya sanar da alqur'ani kuma shi ya hadisi mutun ya sanar da shi dukkan wadansu ilimi da kuma iya bayani yanda shi kai ne dan adam din zai yi magana a gane abin da yake nufi shi ma a mai magana ya gane abin da ake nufi da komai to Allah da shi yayi wannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ikra yi karatu bismi rabbika da sunan ubangijinka allazi khalaqa wannan din da wanda ya halitta khalaqal insana ya halicci mutun min alaqin watan shine daga gudan jini anan shine Allah madaukakin sarki ke gaya ma kamar yadda muka sani wannan ita ce daga cikin ayoyi na farko wadanda suka sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai gashi farkon abin da Allah yake ba umarni yake ba da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi karatu don ka san karatu girma gare shi karatu ka zama ko yaushe kan motsa magana ce ta ilimi duk sanda kan motsa magana ce ta karatu duk sanda ka ya zama duk sanda kake kai kadai littafi shine abokin firarka kowane lokaci kana sha'awa ka ga bakon littafi domin ka karanta shi wannan sai da tsananin irin wannan sannan ake samun karatu irin to ana son mutum ya zama irin wannan matuƙa da gaske kamar yadda duk irin wannan ga bayanan duk mun wuce su mun yi su a cikin sanda muka yi fassara littafin mu na ta'alimi to saboda haka kaga nan Allah madaukakin sarki farkon ayoyi da aka saukar ga manzon Allah sallama ce mishi aka yi karatu dan me domin mu san muhimmancin karatun nan lalle girma gare shi dole ne mu yi shi shine ikra aka yi karatu bismi rabbika rasulun ubangijinka allazi khalaqa wannan da ya halitta khalaqal insana wanda yake halicci mutum min alaqin daga gudan jini wanda farko yana dagun mani bayan yana dagun mani sannan ya koma jini sannan bayan ya zama jini sannan ya koma tsoka to wannan shine sannan sai ayya ce ikra aka yi karatu wa rabbukal akram da sunan ubangijinka wanda yake mai karamci din nan mai girma allazi ubangiji din nan wannan da allama ya sanar da ilimi bil qalami da alqalami ma'ana shine ta hanyar rubutu mutum ya koyi rubutu ya iya ta hakan ga ake fara koyon ilimi in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kam bai yi wahala bai wahala komai bane koyon rubutu ba shi kai tsaye Allah ne ya sanar da shi ilimin shi ba tare da ya koyi wani abu rubutu don haka ga shi ba sai ya wahala bata ma hannuwan shi tawada da komai bai yana ta koyon shi ya iya ba shi duk Allah ya hutu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba tare da wannan ba amma da zaran ba shi ba to shine yake magana shi ya sanar da allama bil qalam shi Allah shi ya sanar da ilimi da al qalami sannan allama al insana shi ya sanar da mutum malami ya alama abin da bai sani ba shi dan adam din na ilimi kenan to sannan sai cewa cewa kar jama'al fakharur razi haqiqa al imam fakhruddin razi ya tara jumlatan watan wadansu jumla salihatan masu kyau wanda sun ga shafi ilimi din yayi bayani kware da gaske yace fa awaratu har haka ni yanzu zan kawo su a yanzu fi hazal fasal a cikin wannan fasal amma muhtasaran muhtasaratan a takaice zan kawo su saboda kal imam fakhruddin razi ya taro wasu bayanai masu muhimmanci a cikin ilimin kuma shi wace zai kawo su a yanzu da yake kamar da aka sani yana da tafsiri shi Fakhruddin Razi mai suna At-Tafsirul Kabir ko kuma kace Mafatihul Ghaibi to ana ce mashi haka din to yana da wannan littafi na tafsiri to shine shi wake cewa qala fi tafsirihi shi Fakhruddin Razi ya fada a cikin tafsirin nan nashi inda qaulihi ta'ala wajen zancin Allah madaukakin sarki inda yace wa allama Adam al-asma'a Allah ya sanar da Annabi Adam sunaye kullaha dukkanin ta al-aya wannan aya kenan har zuwa ƙarshen ta to gashi nan ma nasu abinda annabin shi abinda shi Fakhruddin Razi ya faɗa sai ya ce to inji Fakhruddin Razi ya ce hadhihi al-ayatu wannan aya dalatun maynuni ce ala fadlil ilmi bisa ga fifiko na ilmi domin fa innahu subhanahu domin shi Allah tsarkakin sarki ma azhara kamal hikmatihi bai bayyanar da cikar hikima ta ba fi khalqati adam a cikin halitta annabi adam alaihi salamu amince ya tabbata gare shi illa bi an azhara ilmuhu face sai dai bayanar da ilimin shi don haka falau kana fil imkani da ya kasance a cikin halitta wujudu shay'in da akwai samuwar wani abu wanda shi wannan abun a sharafa min al-ilmi shine mafi daukaka daga ilimi to la kana min al-wajibi lalle ko da ya kasance daga cikin wajibi izharu fadlihi bayyana da fifikun shi annabi adam din bi zalika shay'i da shi wannan abun din la bil ilmi da ba da ilimi za a yi ba wai ma'ana shine cikin halittar Allah subhanahu wataala da akwai wani abu mai daraja wanda ya fi ilimi daraja to da ba da ilimi Allah zai fi bayyana da fifikun annabi adam bisa ga mala'iku ba da wannan abun shi Allah zai bayyana wa amma saboda fifiko na ilimi da daraja ta ne sai Allah ya bayyana da fifikun annabi adam ta hanyar shi ilimi din sannan sai ya ce wa alam ka sani annahu haqiqa shi yadullu wannan yana nuni ne ala fadilati al-ilmi bisa kamar ka ce wa alam ka sani annahu yanda lamarin yake yadullu ala fadilati al-ilmi al-kitabu al-qur'ani yana nuni bisa ga fifikun ilimi was sunnatu haka nan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna bayani akan darajar fifiku na ilimi sannan wal ma'qulu da kuma abin da yake a hankali wato hankali shi ma kai ne ya san ilimi yana da fifiku to shine yanzu Fakhruddin Razi sai zai fara kawo al-Qur'ani dalilai a cikin al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa ilimi shine mafifici bisa ga dukkan komai sai ya ce to amma al-kitabu amma al-Qur'ani fa wujuhu yace to ta fuskoki da yawa yayi bayanin cewa ilimi shine mafifici bisa ga dukkan komai sai ya ce al-awwalu na farko inna Allaha ta'ala lalli Allah madaukakin sarki sammal ilma ya ambaci ilimi bil hikmati da cewa hikima thumma innahu ta'ala sannan shi Allah madaukakin sarki azama amra al-hikmati ya watan girmama al'amari ne ita wannan hikima din nan ko kamar yadda muka kantu wanda yace man yutul hikmata faqad utiya khairan katira kaga ya girmama ta sunda yace duk wanda anka bashi wannan hikima din ta wannan ilimi din nan lalle an bashi alkhairi mai yawa to shine yace azama amra al-hikmati hakika Allah ya girmama al'amari na hikima din nan wa zalika yace wannan ko yadullu ala izami sha'anil ilmi yana nuni bisa ga girman sha'ani na ilimi sai ce to bayanu annahu ta'ala bayanin cewa shi Allah madaukakin sarki sammal ilma bil hikmati cewa ya ambaci ilimi da suna hikima shine ma yurwa abinda aka ruwaito an muqatilin daga muqatil annahu qala shi imam muqatil ya fada yace tafsirul hikmati fassara kalmar hikima fil qur'ani a cikin alqur'ani yace to ala arba'ati awjuh ta zo ne bisa ga fuskoki guda hudu kalmar hikima tana da ma'anoni guda hudu a cikin alqur'ani inji imam muqatil yace ahaduha dayanta shine mawa'izul qur'ani wa'azuji na alqur'ani kenan ana ce mashi hikima sai yace qala fil baqarati Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara yace wa ma unzila alaikum, yana bayani akan ni'imomin da yawa banu Isra'ila ne. To ciki sai ya kawo yace wa ma unzila alaikum, haka nan da abinda mun ka saukar gare, abinda an ka saukar gare ku min alkitabi, ne littafi, wal hikmata, da kuma hikima. Wato yaani abinda yake nufi da hikima din nan shine mawa'izul qur'ani wa azuzina alqur'ani. To nan ka gani yana magana da banu Isra'ila ne, yana tuna musu ni'imomin da kuma da Allah ya ba su. To cikin neman sai Allah ya zano cewa da littafin da anka sauka gare ku, sannan da kuma hikima, shine wannan wazin na Alkur'ani, shi ma yanzu da anka zano muku, domin ana magana da banu Isra'ila na zamanin manzon Allah Yahuda, yake na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To shine yace Allah ya faɗi haka. Sannan wa fil nisa'i, yace kuma a cikin suratul nisa'i abinda Allah madaukake yake cewa wa anzalallahu alaykal kitaba, Allah ya saukar da littafi gare ka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wal hikmata, sannan da hikima. Sai ya ce yaani abinda yake nufi da hikima din nan al mawa'iza, shine wa'azuji, wa'azi da ya saukar shine yake nufi da al hikima din wannan wurin. Sannan sai ya ce wa mithluha, haka nan misalin irin wannan aya shi ma ya zo fi al imran, a cikin suratul imran akwai irin wannan aya da a ciki. Sannan sai a imam muqatil ya ce wasaniha, na biyu din ma'anar hikima din nan shine wasaniha, na biyu dinta shine alhikimatu, kalmar hikima ta zo bi ma'anar fahami wal ilmi, da ma'ana ta fahimta da kuma ilmi ake nufi da shi. Sai ce kamar qauluhu ta'ala, da can Allah madaukakin sarki da ke cewa, yana magana akan annabi Yahya, yace wa atainahu alhukma, mun bashi hikima, wato annabi Yahya kenan, shine wa atainahu alhukma, mun bashi ilmi, sabiyan, tun yana karamin yaro muka bashi ilmi, shi annabi Yahya. Sannan wa fi luqmani, yazo a cikin suratul luqman har yanzu, yace wal qad atayna luqmanal hikmata, haqiqa mun ba luqmanul hakim hikima, wato luqmanul hakim wasu malamai suna cewa annabi ne, wasu kuma suna cewa a ba annabi bane, a shi mutum dai ne wanda Allah ya ba hikima. To shine yake ce mashi luqmanul hakim, yace wal qad atayna luqmanal hikmata, haqiqa mun ba luqmanu hikima, yaani abinda yake nufi da hikima din nan shine al fahama wal ilma, fahimta da kuma ilimi, shi yake nufi da wannan hikima din. Sannan wa fil an'ami, a cikin suratul an'ami shi ma ya zo da Allah yake zane yake cewa ulaika allazina atainahumul kitaba, wato annabawa kenan da yake magana ce ulaika, waɗannan allazina atainahumul kitaba su ne waɗannan waɗanda mun ka ba littafi, wal hukma, da kuma watan ilimi, fahimta da ilimi. To sannan sai ya kawo ma'ana ta uku, ce wa thalithuha, ma'ana ta uku dinta alhikimatu, hikima ta zo bi ma'anar nubuwwati, da ma'ana annabci yake nufi da ita wannan hikima din. Sai ya ce wa fil nisa'i, a cikin suratul nisa'i, faqad, Allah madauki suke na cewa faqad atayna ala ibrahima, haqiqa mun ba iyalan gidan annabi ibrahima alkitaba, littafi, wal hikmata, da kuma annabta, yaani abin da yake nufi annubuwata, annabta, wato kasa annabi ibrahima a cikin zuri'ar shi wato na aka yi annabawa da yawa, shi yasa ake ce mashi shajaratul mubaraka, saboda shi watan baban annabawa ne, shiya zuri'a ce an ta samu annabawa da yawa ciki, hasali ma shugaban annabawan baki da manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga cikin zuri'a shi ne. Sannan sannan imamu qatil yace wa fi sad, a cikin suratul sad Allah madauki sarki yana magana ga annabi Dawuda, yake cewa wa atainahu alhikmata, mun bashi annabta, shi annabi Dawuda, yaani ma abin da yake nufi shine annubuwata, annabta, mun bashi annabta, shi annabi Dawuda din nan. Sannan a wafil baqara, a cikin suratul baqara kuma can Allah yana magana akan kissar banu Isra'ila, cewa wani annabin su sun ce ya koma su wanda zai zama jagoran su, shugaba gare su, domin su yaki saboda zaluncin da aka yi masu, karshe aka saukar da wanda aka ba su ya zama shugaba din gare su. To shine karshe sai kaji ana magana cewa sai kuma suke cewa za a yi a ce shi a shugaba gare su, wanda karshe dai abin da yake faruwa har aka zo wanda aka zo aka yi wannan yaki, wanda Allah ya cewa qatala Dawudu Jaluta, wanda shi Dawudu shi ya kashe Jaluta wannan kafirin kenan. To shine nan sai Allah yake magana cewa wa atahu Allahul mulk, sai Allah ya ba shi Dawudu din mulki, wal hikmata, da kuma annabta, annabi Dawudu kenan alayhi salam. Sannan ce wa rabi'uha, na hudun ma'ana ita wannan hikima din, na hudunta shine alqur'anu, kalmar hikmata tana zuwa amma alqur'ani take nufi. Sai ce fi nahli, a cikin suratul nahli Allah madaukakin sarki yana cewa udu ila sabila rabbika, kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati, da alqur'ani, wato shine kai sa wannan alqur'ani kai kira zuwa ga wannan addini na Allah subhanahu wataala, kaga na hikima ta zo amma da ma'anar alqur'ani. Sannan wa fil baqara, a cikin suratul baqara har yanzu Allah madaukakin sarki yana cewa man yutal hikmata, duk wanda anka ba alqur'ani, ma'ana aka bashi sanin alqur'ani, faqad utiya khairan kathira, haqiqa an bashi alkhairi mai yawan gaske, duk wanda aka ba ilimi na sanin alkur'ani sannan wa jami'u hadhihi alwujuh sai yace to dukkan waɗannan huskoki gaba daya inda ta haƙiƙin angon tabbatarwa yarji'u ila alilmi dukkan su gaba daya an ka duba suna koma ne zuwa ga ilimi baki daya duk waɗannan abubuwan da an ka zano gaba daya tun daga ita shi alkur'ani din da shi wa'azi din da annabta din da duk barangan da an ka zano gaba daya su an ka diba ai dukkan su ne ga haƙiƙar suna koma ne zuwa ga ilimi tunda ai kaga in ka zama an baka annabta ai ilimi kenan tunda Allah ne zai sanar da kai abubuwa na ilimi na yanda za a bauta mishi duk al'amura gaba daya kaga ilimi kenan Allah ya baka fahimta cikin addini ilimi kenan Allah kuma ya baka sanin alqur'ani ilimi kenan da sauran su din sannan sai yace to kun bayan wannan sun matafakkar sannan kai tunani ka gani anna Allah ta'ala lalle Allah madaukin sarki ma adaminal ilmi bai bayar da hukumi na ilmi ba illa qalil sai dan kadan ne ya bayar duk ilmin nan da ake ta magana dan kadan ne Allah madaukin sarki ya bayar ga jama'a baya mai yawa ne ba wato dan kadan ne nan sannan yace qala abinda Allah madaukin sarki yake cewa wa ma utitum minal ilmi ba a baku komai na ilmi ba illa qalil sai dan kadan ne saboda ka ilmin nan ka baku ai baya da yawa sannan wasan mad duniya kuma Allah ya ambaci duniya bi asri ha gaba dayanta cewa qalilan ɗan kadan ci ita ma yace Allah madaukin sarki yana cewa kul ka fada ka ce shine a mata'ud duniya jin dadin duniya qalilun dan kadan ne ai bai da yawa ka kalla duk irin yawan jin dadin nan kai ga abubuwan hawa da abubuwan amfani da abubuwan sanyawa ga jiki na ado da menene da nigine da komi amma duk wannan jin dadin duk Allah ce dan kadan ne ba komai bane ba to shine sai yace to fa masammahu qalilan ka koga ko abinda Allah ya ambace shi dan kadan la yumkinu na ba yiwuwa gare mu an nudrika kamiyatahu mun riski hakikanin shi gaba ɗayan shi duk magana shi gaba ɗayan yanzu ga duniya cewa Allah ce mata da kadan amma kullun sababbin abubuwa aka fitowa da suwa na jin dadin duniya da komai kullun in an yi wannan kala yau gobe wani kala zai shigo sabu kuma gashi har yau ba kuri ba to kaga abinda ma Allah ya ce ma dan kadan kenan an kasa kaiwa ƙarshe ne to ina aka tunani da Allah da watan abinda yake mai yawa mai girman daraja kenan ilimi kenan sai ce fa mazannuka mi azatun ka bi masammahu kaseeran da abinda Allah ya ce mai yawa ko waman yutal hikmata faqad utiya khairan kaseera dinnan to me kake tunani da abinda Allah ya ce mai yawa ga wanda Allah ya ce mata wa dunya qalilun amma an kasa gane ki iyaka jin dadin duniyar nan har yanzu to kaga ina yawan bada misalin cewa haka nan shi yasa wurin manzo Allah shi ma sallallahu alaihi wa sallama Allah yake cewa shi wa innaka la ala khuluqin azimin Allah ya ce ma dabi'un shi manya to nan duniya ma da ai kadan mun kasa gane adalin yawan ta to ina da abinda Allah ya ce mai girma cewa dabi'un manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama kaga ba za a iya sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba balle a ce ma an kai shi inda bai kai ba sannan shi wa yace summal ya kawo shi wa summal burhanul aqli sannan dalili na hankali shi kuma ala qillatid dunya bisa ga karamcin duniya cewa ba komai bace ai kadan ce wa kasaratul hikmata da kuma yawan hikima a halkance inna dunya haqiqa ta duniya mutanahil qadri mai karshen daraja ce fa an san bakin iyakar darajar duniya wa mutanahil adali ko mai karshen adali ce adadinta kowa san lalle za ta kare wata rana mutanahil muddati mai karshen wata lokaci ne kowa ya san da akwai wata ranar da za a yi shikenan duniya ta yi ta wuce gaba daya ko ba ta bayyana ba yace to ga hankali kenan sai ce wal ilmu shi ko ilimi la nihayata li qadrihi ba karshe ga gurgurdan daraja ta shi ilimi din ba ya da iyaka wa adadihi haka nan yawa ne bai da iyaka shi ma a ci gabakin adadin ilimi yawa ne ba wanda ya sai sani sannan wa muddatihi da kuma adadin bakin iya shi ilimi da a ce bakin wuri kaza da iyaka ilimi ba wanda ya santa sannan wala lis sa'adati haka nan ko kuma ga arziki wanda yake ake samu alhasilati minhu wanda yake samuwa ta dalilin ilimi shi ma ba wanda ya san iyaka arziki wanda ake samu ta sanadiyar ilimi arzikin nan ko na duniya ko na lafiya ba wanda ya san iyaka shi wadhalika yace to wannan ko yunabbihuka yana fadakar da kai cewa ala fadilatil ilmi bisa ga fadalatil ilmi din to sannan sai Fahru Razi ya kawo aya ta gaba yace athani aya ta biyu qauluhu ta'ala zancan Allah madaukin sarki da yake cewa shin wai kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hal yastawi alladhina ya'lamuna shin waɗanda sun ka sani suna yin daidai walladhina la ya'lamun da waɗanda basu sani ba ai ba su zama daidai sannan cewa karfar raqaba yana sab'i nafalin haqiqa ubangiji madaukin sarki ya bambanta tsakanin waɗansu abubuwa guda bakwai fi kitabihi a cikin littafin shi ne alqur'ani farraqa bainal khabithi wat tayyibi ya bambanta tsakanin mummuna da kuma kyakkyawa wato shine abu mai kyau da abun da yake mai muni yace fa qala si Allah madaukin sarki yace kul ka gaya masu la yastawi al khabithu mummuna bayan daidai wadayibu da abin da yake mai kyau ai saboda kai ilimi shine dayib din jahilci kuma shine alkhabis din ba su zama daidai sannan kuma yana dauka kuma halal da halal misali shine yani abin da yake nufi alhalala halal wala halama da halal ba su zama daidai to haka shi ma wajen ilimi da jahilci ba su zama daidai sannan wa farraqa bainal a'ma ubangiji ya bambanta tsakanin makahu wala basiri da mai gani faqala sai yace kul ka gaya masu shin wai hal yastawi al'ama makahu yana yin daidai wala basiru da mai gani ai ba su zama daidai ma'anar mai gani shine mai ilimi ma'anar makahu shine wanda a cikin jahilci bai san komai ba sannan wa farraqa bainal zulumati wan nuri ubangiji madaukin sarki ya bambanta tsakanin duhu da haske faqala sai yace shin wai am hal tastawi az-zulumatu shin wai koko duhu yana yin daidai wan nuru da haske ai ba su yin daidai haske shine ilimi duhu kuma shine jahilci Allah ya kare mu daga jahilci sannan wa farraqa bainal jannati ubangiji ya bambanta tsakanin aljanna wan nari da wuta wa bainal zilli da kuma tsakanin inuwa wal haruri da zafin rana dukkan su gaba daya ba daidai suke ba aljanna daban wuta daban kaga misali ne kamar a ce ilimi kamar aljanna ne shi wuta kuma kamar jahilci kenan Allah ya kare mu sannan inuwa shi ma watan ilimi kenan zafi kuma na rana shi kuma jahilci kenan Allah ya kare mu sannan yace wa idza ta'ammalta to idan kan lura wajarta zaka samu kullu zalika dukkan wadannan baki daya ma'khuzan min al-farqi abun rikowa ne daga bambanci bainal alimi tsakanin malami wal jahil jahili wai kamar yadda muka ba da misali kenan cewa duk wadannan abubuwan gaba daya tsakanin atan jahilci al-khabis wa tayyib tsakanin ilimi kenan shine at-tayyib jahilci shine al-khabis al-a'ma wal basir kuma al-basiru mai ilimi kenan al-a'ma jahili kenan sannan kuma az-zulumatu wan nur az-zulumatu jahilci kenan an-nur kuma ilimi kenan to wannan shi din ne sannan kuma shi kuma az-zillu inuwa kenan shine al-ilmu ilimi wal harur kuma da ya fada shi kuma shine jahilci Allah ya kare mu al-jannatu da ya fada al-janna watan ilimi kenan an-nar kuma jahilci to shi sai ci dukkan waɗannan gaba ɗaya ma'khuzan abun riko ne min al-farqi daga bambanci bainal alimi tsakanin malami wal jahil jahili sai ce al-thalith abu na uku qawluhu ta'azanci Allah madaukin sarki da yake cewa atiullaha ku bi Allah wa atiur rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ulil amri minkum da majibinta al'amura daga cikin ku wato wal murad sai ce abinda ake nufi min ulil amri daga ma'abuta al'amura shine al-ulama ko malamai ake nufi da majibinta al'amura nan naku fi asahi al-aqwal yace shi haka an ka fada a cikin mafi ingancin zantutuka yawa saboda ana cewa sarakuna ana cewa kaza to amma magana mafi inganci shine malamai su ake nufi da ulil amri da ayyabi ya gare su yace li annal muluka domin su sarakuna yajibu alaihim ya wajaba gare su da'atul ulama su yi biyayya ga malamai dole ne ga kaida a shari'ance sarki sarakuna su yi biyayya ga malamai ba a ce malamai za a wulakantarwa ba su ne za a dauke su ba komai ba amma sarakuna su ne kuma to shi kenan sarki din dole ne ya biyayya ga malamai wala yan akisu ba za a yi akasi ba a ce shi malami shi da dole ya biyayya ga sarki ba a shi masarki dole shi ma ya yi biyayya ga malami yace sun manzur sannan ka duba ka gani ila hadhihi almartabati zuwa ga wannan martaba matsayi kenan fa innahu ta'ala domin shi Allah madaukin sarki zakara alima ya ambaci malami fi mawdi'aini a cikin wadansu wurare guda biyu min kitabihi daga cikin littafin shi shine alqur'ani ya ambaci su malamai din fil martabati tsaniya yace a cikin martaba ta biyu qala yace na farko Allah ya fada yace shahida Allahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa ba ambata da gaskiya da cincinta sai shi wal mala'ikatu hakan mala'iku su ma sun shaida wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi su ma sun shaida wadanda suke qa'iman bil qist suna tsaye da adalci su malamai din kaga in ka diba nan da an ka ce shahida Allahu kaga shine shaidu na farko Allahu din wane ne na biyu shahida Allahu annahu la ilaha wal mala'ikatu su ce al mala'ikatu shine kaga na farko shi Allah madaukakin sarki shi can ba shi zaka dauka lissafi daga nan ba daga ainihin almalaikatu zaka dauka lissafi din kaga daga malaiku sai wa su annabi wa ulul ilmi sune su annabi sannan sai ya ce wa qala wani kuma ya ce wa atiullaha ku bi Allah wa atiur rasul ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da majibinta al-amri daga cikin ku kaga nan da ya ce atiullaha sai wa atiur rasul daga lissafi zaka dauka ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa annabi sai ya ce wa ulil amri malamai kaga shi ma nan sun samu to waɗannan su ne yake nufin ayoyi guda biyu sun zo waɗanda sun ka sanya ambaci malamai watan su ne masu martaba ta biyu sannan yace annahu subhanahu wata'ala shi Allah madaukin sarki zada fil ikrami ya kala a cikin girma masu malamai din faja'alhum siyasan yasu fil martabatil ula su ne ma masu daraja ta farko din ma malmakin nan sun ka zama masu daraja ta biyu to sai sun ka zama nan masu martaba ta biyu ta daya fi ayatin shi ma a cikin wadansu ayoyi guda biyu sai yace ayoyin shi ne faqala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa ma ya'lamu tawilahu ba wanda ya san fasarar shi wanda littafi da wadannan ayoyi da mutashabih da Allah ya magana can shine cewa mai alimu tawilahu ba wanda ya san fassarar su illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi da matabbata a cikin ilimi masu kafaffen duddugi a cikin ilimi sai su kada sun ka sani kaga nan su ne malamai su kada an ka ware nan ne kaga su ne masu ma daraja ta farko din dan ba kawo kowa ba sannan an ka kawo su ba sannan waqala ta'ala Allah madaukin sarki yace qul kafa billahi shahida kaga ya masu cewa Allah ya isa ya zama mai shaida baini wa bainakum tsakanina da ni da ku cewa lalle Allah ya aiko ni sannan haka nan wa man indahu ilmul kitabi haka nan da duk wanda sanin littafi yake gare shi to shi ma ya san da cewa Allah ya aiko ni kaga nan ne shi ma malamai ne su ne masu daraja ta farko malmakin can da sun ka zo masu daraja ta biyu to nan sun zama su ne masu daraja ta daya masu ne an ka fara fada masu martaba ta daya su kadai sannan arrabi wace aya ta fudu Allah madaukin sarki yana fada cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah yana daga wadanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma da wadanda suke mabuta ilimi wadanda aka ba ilimi darajatin yana daga su ga darajoji da yawa sannan wa alam ka sani annahu ta'ala lalle shi Allah madaukin sarki zakarat darajati ya ambaci darajoja al-arba'ati wato ya ambaci darajoji wa arba'ati asnafin cewa su kala guda hudu ne awwalu hadarujun nan da farkon su lil mu'minin daga mu'minai su adda daraja din min ahli badr daga cikin mutanen badr wanda sun kai yakin badr kenan sai ce wa qala Allah madaukin sarki yace innamal mu'minuna kadai da wadanda an mu'minai sune allazina idza zukira Allah sune wadanda idan an ka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan za su tsorata su kara jin karfin iman da tsoron Allah ila kauli ya zuwa zance Allah madaukin sarki dake cewa wadannan mu'minan din nan lahum darajatun inda rabbihim lalle suna da darajoji a wurin ubangijin su to wannan mutanen badar kenan su ne masu daraja ta farko wanda Allah ya ba daraja sai ce wa thaniya to daraja ta biyu lil mujahidin ga masu jihadi qala Allah madaukin sarki ya ce wa faddalallahu al mujahidin Allah ya fifita masu yin jihadi ala al qa'idin bisa ga wanda suke suna zaune a gida ba su je ba ajaran aziman da wata irin lada mai girma darajatin minhu darajoji ne daga gare shi shi Allah ya daga su ya ba su waɗannan masu jihadi din nan wa magfiratan da kuma wata irin gafara wa rahmatan da kuma wata irin rahama da ya tana da musu to kaga wannan su ne na biyu masu cikin mutane masu darajoji sannan masu wa salisatu masu daraja ta uku su ne as-salihi na mutanen kirki yace qala Allah madaukin sarki ya faɗa wa man yatihi mu'minan duk wanda ya zo mashi yana mu'mini ma'ana duk wanda ya zo wajen Allah subhanahu wata'ala ya mutu yana da imani kada amila salihata kuma hakika aikata ayyuka na kware fa ulaika Allah ya hakika wadannan mutanen lahumud darajatul ula darajoji madaukaka sun tabbata gare su kaga wannan shi ma watan darajoji ne na madaukaka ga mutanen kirki sannan arrabi'atu daraja ta hudu lil ulama'i ga malamai yace kala Allah madaukaki sarki ya fada wallazina utul ilma wadanda aka ba ilimi din nan to darajatin suna da darajoji da yawa Allah ya daga daraja su da yawa sai ce to wallahi Allah madaukin sarki faddala ahla badrin ya fifita mutanen badar ala gairihim bisa ga wanin su minal mu'minina daga mu'minai bi darajatin da darajuja sannan wa faddala salihina ya fifita mutanen kirki ala haula'i bisa ga wadancan mutanen badar din ya dauka wa faddala salihina daga sun ya fifita watan mutanen kirki ala haula'i bisa ga wadancan su kuma bi darajatin su ma da darajuja madaukaka sannan summa faddala al-ulama'a sannan Allah ya fifita malamai ala jami'il asnafi bisa ga dukkan sinfofin wanda ga an ka ambata gaba daya su ma bai darajacin da darajoji daban-daban sai ya zama tasu darajar duka ta wuce ta kowa baki daya to anan sai ya ce fa wajaba lalle ko ya wajaba an yakuna al-ulama'u malamai su kasance afdalun nas su ne mafifitan mutane baki daya saboda haka duk wani wanda yake kallon malami bai da daraja bai kai gare shi ba to shirmi yake yi Al-khamisatu nabiyyukum qawluhu ta'ala zancan Allah madaukin sarki innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u kadai dai malamai su suke tsoron Allah daga cikin bayan shi fa inna Allah ta'ala ya ce domin shi Allah madaukin sarki wasafa al-ulama'a ya sifanta malamai fi kitabihi a cikin littafin shi bi khamsi manaqib ba da darajoji guda biyar ahadu ha dayan su daga cikin wadannan darajojin nan shine al-imanu imani ya ce su masu imani ne warasikhuna fil ilmi kuma saboda me yace haka nan yace saboda yace warasikhuna fil ilmi hujjati na zibawa inda Allah yace wa malamai masu imani sai yace saboda Allah yace warasikhuna fil ilmi wadanda suke matabbata a cikin ilimi dinnan yaquluna amanna bihi suna cewa mun yi imani da shi alqur'anin nan baki daya kaga Allah yace musu masu imani kenan wa thaniha nabiyu dinta kuma at tauhid yace malamai su ne masu kadaita Allah masu tauhidi washi haratu kuma sannan su ne masu shaidu gare shi din na cewa shi kadai kamata bauta mata sai yace saboda Allah ya fada cewa shahidallahu Allah madaukakin sarki ya shaida annahu cewa yanda lamari yake la ilaha illa huwa ba abun bauta da cincinta da gaskiya sai shi wal malaikatu haka nan malaiku su ma sun shaida wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi su ma sun shaida kaga nan ne Allah ya tabbatar da malamai cewa su masu ainihin tauhidi ne sannan wa thalithu na uku dinta kuma yace albukau ya tabbatar da su malamai su masu kuka ne saboda tsoron Allah ya fada yake cewa wayakhiruna lil azqani yabkun wayakhiruna su masu ilimi dinnan suna faduwa ga kumatun su lil azqani shine wayakhiruna suna faduwa lil azqani ga kumatun su yabkuna suna kuka saboda tsoron Allah warabi'uha na hudunta kuma shine alkhushu tsoron Allah alkhushu ladabi nake so in ce da kaskantar da kai saboda ya ce innal ladina utul ilma min qablihi hazwa kashin aya wadanda aka ba ilimi tun gabanin shi zuwa alqur'ani har zuwa kashi wanda Allah ta tabbatar da su masu kushi ne suwa saboda wuri ya kure shi ya samu ke ta karatun a takeici sannan wa kai musu hana biya din ta yace alkhashiyatu tsoron Allah sai ya zama Allah madauki sarki ya sa malamai su ne masu tsoron Allah yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama'u kadai dai malamai su ne masu tsoron Allah don haka su Allah su malamai su ne wadanda Allah mai shaidu cewa su masu tsoron Allah ne amma yanzu idan yanda abu suka lalace wadanda suke cikakken jahilan ba san komai na addini ba ba abin da aka masa na addini su kuma su suke zargin malamai kowane lokaci malam wani baya da gaskiya malam wani mutumin banza ne ba kaza wal yazu billahi to Allah ya kare mu wannan shine dai mun tafiyar da karatun duk da gudu kamar yadda na faɗa don mu karanci ayoyin gaba daya sai ya zama idan muka saki dawowa sai mu ainihin watan shiga cikin hadisai domin yanzu in mun dawo halkar mu ta gaba za mu kalanto hadisai waɗanda suke magana akan daraja da fifiku na shi ilimi din to kuma za mu tsana insha Allah sai mun saki dawowa muna fatan Allah ya mana jagora inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu jere ba mu ikun gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani duniya da lafiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan abin da muka gane muna roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda mu gane ba kuma Allah ya ganar da mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alfatihi lima ughliqa wal katimi lima sabaqa nasirul haqiqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala